akwai asrar masu dimbin yawa amma akwai babba a cikin su ran lahadi sai ka rubuta Allahu akbar kafa 1000 sai ka wanke in ka zo zaka sha ko da safiyan ne ko da rana ne ko da dare ne sai ka sha wannan rubutun na kabbara da rubuta kafa 1000 sai kuma ka kara in ka sha da sai kuma karanta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi na kafa 1000 in ka kammala karantawan sai ka bi addu'an nan na jabiyar ya kafa 3 kafa 3 ran litini to ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah shi ma kafa 1000 sai ka wanke in ka sha shi ma sai karanta kafa 1000 ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ran talata shi ma ka rubuta ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi ma kafa 1000 in ka rubuta sai ka wanke ka sha in ka sha sai kuma karanta shi makafa 1000 ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kafa 1000 ran laraba sai ka rubuta mene ne hayya ala salat hayya ala salat hayya ala salat hayya ala salat shi makafa 1000 ka wanke ka sha shi ma karanta kafa 1000 addan jabiyar kafa 3 sai ran alhamis rubuta hayy alal falash hayy alal falash hayy alal falash hayy alal falash kuma kafa 1000 in ka wanke ka sha kuma karanta kafa 1000 hayy alal falash hayy alal falash hayy alal falash rajma rubuta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuma kafa 1000 in ka wanke ka sha karanta kafa 1000 ka bi addan jabiyar kafa 3 ko karaman ko babban ran asabar musa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aru ta maka allo ko da takaddanan ko da godan stam aru ta kafa 1000 na la ilaha illallah maka ru kafa 1000 ka wanke shi ma in ka sha sai karanta la ilaha illallah kafa 1000 jabiyar kafa 3 in kai haka na kwana 7 to zaka san ka samu karin matsayi babba a wajen Allah wannan kwanaki 7 ba za su wuce ba face sai kai godiya ga wanda ka samu sirrin a hannun shi babban sirri ne wallahi 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 na kiran sallah wallahi 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 wannan yana da manyan asararu na sha'anin wilaya na sha'anin walittaka na sha'anin kashafi shi ne babban asararu a cikin asararu na kiran sallah gaba daya ya subhanallah ha huna daqa'iqul ulumi wa gawamidul asrar ban ba ku labarin shi ba sai da muka san kan shi mal ilmu illa al-amanu bihi ba na bal ilmi abinda ka